mitin dawo 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 gasha ana ta mitin ana ta mitin fail fail iye ai sora confusion Allah ya sauke daga confusion aka babu promotion
kanshe
wannan season ya zama end of discussion ko ina fashion be kawo contribution
ana nan
kawo motion ya zama disorganization
asha
thinking thinking what's in our
ana ta mitin
fail fail iye ai sora
confusion Allah ya sauke
daga confusion aka babu promotion
kanshe
wannan season ya zama end of discussion ko ina fashion be kawo contribution
ana nan
kawo motion ya zama disorganization
asha
thinking thinking
Allah ya samu dace amin